This is an OG call.
We had a party last night.
So what am I gonna tell my parole officer?
Hey. So what up, Bobby?
I look to some
my homeboy from the set.
It's just a fucking idiot, you majesty.
I'm from the.
Da 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 da